This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Rahotanni daga jihar Adamawa, Najeriya na nuni da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a tashin bom da ya auku a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yola fadar gwamnatin jihar na ƙaruwa. Wannan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kawo 'yan gudun hijira a jihar, lamarin da gwamnan jihar ke cewa akwai abin dubawa. Alhaji Sa'adu Bello, shugaban hukumar agajin gaggawa a shirin, ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz Yola ƙarin haske dangane da lamarin.
Zuwa yanzu dai mutane 7 suka aka identify ne sosai wadda suka rasu sakamakon wannan abin da ya faru.
To kamar wanda suke asibiti kuma fa kuma nawa suke asibiti a yanzu?
An kai mutane 20 cikin asibiti amma 13 ne yanzu suka rage, an sallame mutane 7. Ya shafi jami'anmu guda 4 ma'aikatan da suke aiki tare da ni anan. 3 daga cikinsu sun dawo gida, an sallame su kuma muna kokari mu ga za mu wuce da su Abuja in Allah ya yarda saboda su samu kyakkyawan kula. Shi ɗaya kuma na yanzu nan ana mishi x-ray ya samu mummunan yanka da kuma nacin targadewa ya yi kokari a yaya ba musu ni ba a hannun shi na dama. So far abin da ke tafi kenan, su 4 abin ya shafe su, 3 an discharge ne su a asibiti, ɗaya yana nan a asibiti.
To ko shin wani mataki aka dauka ganin cewa ana ci gaba da kawo 'yan gudun hijira a yanzu?
Mataki da yanzu an ƙara ƙarfafa tsaro a wannan wurin, brigade commander ya ƙara mana sojoji, police commissioner shi ma ya ƙara yawan 'yan sanda a wannan sansani da kuma dukkan sansanonin da muke da su a cikin Yola. Sannan mun ƙara sa surveillance, sannan kuma su mutane da muke suke tare da mu a cikin wayannan sansanoni mun sake jan hankalinsu da cewa duk wanda suka ganshi suna tsammanin ba su yarda da shi ba, ba su yarda da movement ɗin shi ba, ko ɗaya daga cikinsu ne IDP ne ko da ma ba IDP ba ne, a yi ƙoƙarin a sanar da jami'ai da suke aiki da tare da su a wayannan sansanoni da wuri saboda a ɗauki mataki ba sai abu ya lalace ba.
Lamarin da yana ma faruwa ne sa'ilin da gwamnan jihar Adamawa Sinta Muhammad Bindo Umaru Jibrila ke mallakar taron gwamnonin Arewa a Kaduna. Wanda hakan ne ma sa gwamnatin yin kira na bincike game da wannan tashin bom, kana kuma da tsananta binciken 'yan gudun hijiran da ake kawowa a yanzu.
Abdulaziz daga Yola. A halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta yi allawa dare da harin bom ɗin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijiran da ke arewacin ƙasar, tare kuma da jinjinawa gwamnatin tarayyar Najeriya da jami'an tsaro bisa yunkurin da suke yi na kawo ƙarshen tashe-tashen hankali a arewa maso gabashin ƙasar. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya, gwamnan jihar Borno Kashim Shetima, shine ya karanta sanarwar bayan taro na gwamnonin da suka gudana a garin Kaduna.
The forum condemned this afternoon's bomb blast that occurred in Yola Adamawa State is the IDP's camp which led to the loss of innocent lives. Consequently, the forum called on the federal government to provide intervention funds for assisting the affected victims as well as those affected by plot in all the northern states.
Ya ce kungiyar ta yi alawar dare da bomb din da ya tashi a sansanin 'yan gudun hijira da ke Yolan jihar Adamawa, sannan ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta tallafa waɗanda abin ya shafa.
The forum appreciates the efforts of security agencies for the continued onslaught of insurgents and terrorists in the northeast. In the same vein, the federal government was called upon to recruit more security personnel to enhance their capacity to cope with various security challenges.
Yace kungiyar ta jinjinawa jami'an tsaro game da jajircewa kan murkushe tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sannan ta yi kira ga gwamnatin tarayya ta dauki karin jami'an tsaro domin fuskantar irin kalubalen da ke fuskantar tsaro a arewacin Najeriya.
The forum agreed to set up a committee of attorney generals of the northern states to look into the criminal justice system, taking into cognizance the current security challenges, so as to proper strict punishments to crimes such as cattle rustling, kidnapping, terrorism, rape and domestic violence.
Gwamna Kashim Shettiman Jihar Borno ya ce kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma ta yanke shawarar kafa kwamitin manyan lauyoyin jihohi na arewacin Najeriya, wato Attorney General na jihohi, don duba tsarin shari'a game da manyan laifuffuka ta la'akari da yanayin kalubalen tsaro da fidda hukunce-hukunce kan satar shanu, satar mutane, ta'addanci, fyaɗe da rikice-rikice. To kome kungiyar za ta yi game da masana'antun yankin?
After exhaustive deliberations, the forum noted the need to resuscitate KTL to operate in line with international best practices.
Gwamna Kashim Shettima ya ce kungiyar ta amince ta farfado da masakar arewa domin gogayya da tsarin sao internet duniya.
Rahoton Isa Lawal Ikara daga Kaduna. Jami'an kasar Saudiya sun ce akalla mutane 107 ne suka rasu, waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin daga kayan gine-gine ya rufto kan rufin masallacin Ka'aba da ke birnin Makka. Hotunan da aka rika yayatawa ta hanyoyin sadarwar zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguzai a inda injin ya rufto. Ana dai aikin ƙara fadin harabar masallacin ne lokacin da hadarin ya auku. Wani ma'aikaci a masallacin Muhammad Tahir ya shaida wa murya Amurka cewa rashin kyan yanayi ne ya haddasa faduwar injin din ginin din. Ya ce ruwan sama da aka rika tafkawa da iska mai ƙarfi ya sa babban injin ginin gocewa ya fada tsakiyar masallacin Ka'aban. Tahir ya ce mahajjata a cikin masallacin sun je umra ne da ake kewaye ɗakin Ka'aba da ke tsakiyar masallacin, wuri mafi tsarki a addinin Musulunci. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana gargaɗin Amurkawa da ke ƙasar Chad su fice daga ƙasar, yayin da ta gargaɗi Amurkawan kada kuma su kai shiga ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar ne jiya Juma'a, ta ce ta ba ma'aikatan ofishinta da ba su aikin gaggawa da waɗanda ke ƙarƙashin su fice daga ƙasar. Ta kuma ce ofishin jakadancinta da ke Chad zai gudanar da ayyuka ƙalilan ne kawai. Sanarwar ta gargaɗi Amurkawa da ke Chad su kare kansu daga fadawa hannun masu aikata miyagun ayyuka, su rika kyakkyawan kula yayin da suke shiga kasuwanni ko wuraren cin abinci ko wuraren sai da barasa ko kuma wuraren ibada. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka dai ta ce babu wata barazana ta musamman kan Amurkawa a Chad, sai dai ta ce akwai ƙungiyoyin ta'adda masu tsatsauran ra'ayi a yankin kamar Boko Haram da kuma Al-Qaeda da ke ƙasashen arewa maso yammacin Afirka da suka lashe takobin kai wa ƙasashen yammaci da kuma cibiyoyinsu hari, kuma suna iya tsallakawa kan iyaka a cikin sauƙi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce akwai kuma barazanar yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa a wannan yankin. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka za ta tsugunar da aƙalla 'yan gudun hijira daga ƙasar Siriya 10,000 jiya Juma'a. Kuma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya yi ƙarin haske kan matakan da Amurka za ta ɗauka na tantance 'yan gudun hijiran da zai iya ɗaukar watanni 18 zuwa shekaru 2. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce mai yiwuwa ne waɗanda ake kyautata zaton ba izinin shiga Amurka cikin shekara mai zuwa za su kasance daga cikin jerin sunayen 'yan gudun hijira 18,000 da ke hannun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'in ya ce matakan za su haɗa da tambayoyi da jami'an hukumar tsaron cikin gidan Amurka za su gudanar a sansanin 'yan gudun hijiran. Ana kuma yi wa 'yan gudun hijiran da ake niyyar ba mafaka cikakken bincike da 'yan jami'an tsaron ma'aikatu daban-daban na Amurka suke gudanarwa da ya haɗa da gwajin lafiyarsu domin tantance ko suna ɗauke da wata cutar da za ta iya kasancewa da haɗari ga al'umma.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. waye dunya Allah wa bace mutu ba wanka mai kada na dawo chaliye mai ye kada wa ka tambo ban banda chaliye mai ye kada wa ka tambo ban banda kale ka basu bai yan banza basu mai kata ko bai yan banza ai gano mai kada na dawo dole zan kida ta kan ka basu bai yan banza maybe yana haram da gudu mai kata ko bai yan banza na ta gudu mai kata yana tare ya tare ya ci shi wani mai kata da sai a kamu ya sa yan kananan bandi wai su je su kwace kawai su kawo kudi yalallaci da yan kudi kuma an dai gane dan banza tau gumbai afuwa uban sangata gumbai afuwa da nonan kula a shaka akwai lahira uban sangata
to amma zai sha wannan gumbar yakuwar
ai da ma tunda naji ka kana silakonku silakonku tun tun har kon mako dama na san zaka dauko
wai kin dawa ne nace barin da shigo da wakar boss mai kacha
ai masu saurare su ce Halima muna zai Ibrahim shi kadai sai to yau ma dai Halima ta yi tattaki
ta bace ba
eh gaskiya na bata
haka ne to a Halima kin ce gaishe gaishen fa da yawa
to akwai da yan gaishe gaishe malai
to mun karkada kunna mu
akwai yan gaishe gaishe malai da harin harko ka san a wannan mako da ya kare mun samu
bakuncin malamai
manya-manyan malamai ba
haka daga Najeriya
kuma shugaban tawagashi ne Dr. Khalid Abubakar Aliyu babban magatakardar jama'at
Nasrul Islam
yawa to akwai kuma Sheikh Abdullahi Balalau na kungiyar Izala ta kasar Najeriya sai Sheikh Ibrahim Dahir Bauchi
Usman Bauchi
yawa wanda yace ungwaku daya
wannan zanci haka yake
yawa akwai kuma Sheikh Yasin Garba mai sikeli da Sheikh Aminu Inuwa Muhammad da kuma Sheikh Abubakar Diko dan da muke mikawa gaisuwa wannan hili na abari ya huce kuma muke musu godiya
saboda ziyarar
da suka kawo mana
to Halima ga malamai sun zo kuma gashi kuma mun shigo da wakar boss mai kacha
to amma su ma ai baka ji sun ce suna sauraron abari ya huce ba har nace lama suka ce sosai ma kuwa
haka
ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Narba mai saida mangwaro da lemu a Bani Zumbudu wajen Yanciyawa da Hwatan tana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga sarkin hilanin dogon dutse Lamida Hammadu Mamman Dangi da Hwatan tana nan lahiya da kuma wata gaisuwa zuwa ga magaji Dangi a Togon dogon dutse da Hwatan duk suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga Aliyu Kangiwa na Yarabo Dinga tsohon kwamishinan ƴan sanda na jihar Sokoto da Hwatan tana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga shi kanshi Alhaji Yarabo Dingan da Hwatan yana nan lahiya da iyalan shi Hajiya Lami wanda ake kira baba da Hajiya Maimuna mama da kuma Hajiya Attini da Hwatan duk suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ruqayya Yarabo Dinga da mai gidanta Abdurrahman Ibrahim da kuma ƴaƴansu Fatima da Aisha a unguwar Guiwa Locust a Sokoto da Hwatan suna nan lahiya da sauran ƴan uwanta Dr. Hadiza da Maryam ga kuma wata gaiso wannan hili na abari ya huce zuwa ga Ibrahim Mai Sudur da Mamman Lopeti da Hajiya Rabi a Bashe Mai Restaurant MGC da kuma Maina Mai Goro dukansu a magare Kitare da Hwatan suna nan lahiya Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Maina Maigoro, shugaban Fada a Bari Yahuce, haka kuma muna taya shi murnar nadin da aka yi ma dan uwan shi Umaru a matsayin sabon mai gari na Ara Sabuwa da fatan duk suna nan lafiya.
To Halima, a gaba sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Abdullahi Kafa Bara Takalmi, wanda ya ce akwai sarauta da da ba shi amma ina tsammani sai a cikin watan Disamba ne.
Amma sai an sa mishi takalma.
Ko kada ya je wajen sarauta a gaishe ba takalmi a kamar shi don.
Ba sarauta zan tsaya in ce lalle kawahu wannan su zama.
Akwai takalma.
Kawahu da takalma.
Haka ne ga dimin gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba Aliyu Jalam, wato dan buram din Jalam, tare da wato aminin sa Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giya dai, sai Al Mustafa Haji Sufi Hasken Matasa Kofar Idi a Baucin Yakubu, tare da Gambo Barau a Fatis, kuma tare da yalansa, sai Bukar Balla na garin Maiduguri Kinji Babarbare kenan, sai gaisuwar Dikko Buba Bukoyin wannan Bahula Tamina
daga Zin Buba.
Dan mun gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Chindo, wato baban gida na unguwar Karofin Madaki a Baucin Yakubu, tare da aminan sa Alhaji Hassan mai waya kan giwa, sai Nasiru Yunusa Garko mai bulo, tare da Isuhun Diyala Faki da fatan kuna nan lafiya. Haka kuma muna mika dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Uba Fanshin, tare da iyalansa a garin nan wato na Magamar Gumau da ke jihar Bauchi, da fatan kuna nan lafiya. Allah Ubangiji ya ji kan silame kwanko na maradi.
Amin wallahi. Amin.
Haka.
Allah ya ba shi hikima da basira, amma ya dauki abin shi kuma.
Wallahi haka ne fa, duniyar kenan. Yau mu ne gobe ba mu ba.
Sosai Allah.
Wace tsara ba haka taho mana da
aini na aini yanzu. Magana santi baki na gum.
Saboda me? Saboda kin gobza kenan.
A saboda inna dai ta sa duk an tattara mata santin da nayi cha take. In ba ta lamba Ibrahim, ce ai ba ni da lambar shi.
Daga ka zo ba da.
Eh, daga na sa abinci in buga ta ce da ita da Fatiga na babban yammu. Dan Allah an ba su lambar Ibrahim, gaishe shi za su yi, nace a'a ina dalili, nace saboda haka ni ne yanzu labarin santi. Akwai da wani santi da aka yi, wani irin santi a Sokoto. Shaida ta ruƙayya ya rabu din ga, amma baki na gum wanda ya santin ban iya faɗi.
To da walakin kenan wai goro amiya.
A'a ni dai. Amma yanzu dai.
Amma kin san da dan yi magana da su, na da zan ce musu su kwantar da hankalinsu. Dalili shi ne irin waɗanda kike tafka a cikin nan masu sun riga sun isa.
Wallahi. Ashe santan America daban na Niger daban.
Da gaske?
Da gaske.
To.
Ni da kaina nace lallai daga yau in dai wannan bakin ya san kunya.
Na taba baki labarin wani abin da Ahmed Kwalam ya tabga a Niger go a yau mai.
Wata kaza mai laushi da
bugaci. Wata kaza mai laushi.
Kana magana kaza mai laushi wannan liman mato mai shayin aljanu.
Mai shayin aljanu.
Sakanas ya zo gida ya ce in gaishe ka kuma in ce maka. Wai in mun gaishe shi sai mu ce wai mai shayin aljanu na da mu ce a'a ya horhodo. Shayin aljanu yana nan ya horhodo yanzu har ya hi na da. In gaya maka kenan yanzu a dai kawai a rika ce liman mato mai shayin aljanu.
Ya kawo miki shayin aljanu ne.
Ya so ya kawo amma. Zan yi tahiya washe garin na ce mishi sai na dawo da na dawo kuma Allah bai nufa mun saki haduwa ba
haka
yanda na ganshi dai alamun lallai shayin aljanu ya horwado
to gaskiya to indai Allah ya kai mu dai yamai zamu je mu sha shayin aljanu
amma dai in ka je yamai dai azanta addu'a dai sai in na sama ko da yake takarda suke sa ana rubuta musu rubuta in ce
ba batun mantuwa kenan
sai in harari yara in ce kai
ba batun mantuwa kenan idan dai ba wannan takarda ta bacce ba
Ibrahim in ka je wallahi duk yadda kai mai kuka anan a kasar ga ta America
in ka je kai a
gida aka kada maka ta gida ko ina dai ko Nigeria ko Niger
fadi gaskiya dai
kai mai kuka zaka ji kunnanka na wani ram 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 zaka wani murmushin da baka taba yi ba zaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
kinga yanzu dai zan ce musu baba sai sun kawo takardar magashi dai magana dai ta fara fitowa kenan
wallahi
dai
ka san ana so mutum in ka hodi na wani kai ma naka in yayi sai ka hodi santikam ina ga
alhamdulillah
alhamdulillah inna ana cika buhu da shi da wa anya bai buhu biyar ko takwas ba buhu kuma kilo 100 saboda haka na'am
ke sa wato duk lokacin da majalisa ta zo ta taru a nan office
sosai
kamar da rana dab da azhar din nan lokacin majalisa ta hadu hantsiya dubulu da yi
ga sarfi ga Maryam ga mallam iraga
bakin shiru ana labarai
ga Muhammad ga ladan ga kowa da kowa dai
wallahi kuwa amma kin san wato ana dai ce Sarfilu ana bashi chairman ana ce masa shugaba ne amma kuma ainihin inda batun santi ake a cikin wabin din nan zan iya jira miki su bana wai ta dinki ke san ke taki da kyat taki ta musamman ce da banci
marin maka da horan san ni or category ne
yawa to in aka ce za a zubo su haka akwai dai ɗayan da yana jin kunya karin faɗe shi
Abdul Aziz ne ɗana ne Abdul Aziz Adile Toro
yawa to kin ga aka ce an bashi shugabancin majalisa da ƴan santi kin san wanda zai bayan sa Mahmud Lalo
Mahmud yana ma magana
kai
yana dai tuna cool and the gang
ah ke shiru kawai ai wannan karami ne kawai
Ibrahim
sai kuma Abubakar
Junaidu Jarmai me ya ci ne shekaran jiya potato chips shine ina zauna kasan teburi na kusa da majalisan ne da yasa a baki sai ce yanzu wannan potato chip din yanzu wani injin ne yake yin shi dan siri-siri haka
ake yanka dankali
siri-siri haka
kamar reza
yau sai na ji Maryam Dauda na dariya nace me aka yi ne tace ai wani ne ya santi da nace to yadda naji siri-siri na Ibrahim Jarmai ne
kin tuna akwai lokacin da aka zo muna zauna a majalisa da yake kusa da bakin akwai wata taga wurin babba muna zauna a wurin aka zo ana bikin nunin jiragen sama suna wucewa ta sama ana ta leƙawa ke sa a cikin majalisa akwai wanda ya zo da ya fara kamfato abinci sai ya ce jiragen nan ta sama suke wucewa ko ta ƙasa
Ibrahim Jarmai ne
jiragen sama ne ba yake tambaya cewa wai jiragen nan ta sama ne ko ta ƙasa suke wucewa
yana da gaskiya ai irin rurin da suke yi ne yayi yawa mutum ai dole
to Halima za mu dakata a nan sai makon gobe da Allah ubangiji ya kai mu
Allah ya kai mu da rai da lahiya
amin sai mamin masu sauraro a madadin
Halima Jumrau
Ibrahim Alfahamid ke cewa a kasance da mu a makon mai zuwa
Thank you.
Madalla. Kafin mu kai ƙarshen shirin namu ne yanzu, ga takaitattun labaran duniya.
Wani sabon bincike ya nuna cewa mutanen da ke zaune kusa da madatsun ruwa a ƙasashen Afirka yankin hamada suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro so har hudu fiye da sauran al'umma. Binciken ya kuma yi gargaɗi cewa mai yiwuwa ne a samu ƙarin dubin dubatan mutanen da za su kamu da zazzabin cizon sauro a yankin da ke shirin ƙara giggina madatsun ruwa. Binciken da aka gudanar baya gwada kimanin madatsun ruwa 1,270 da ake da su a halin yanzu da adadin waɗanda ke kamuwa da zazzabin cizon sauro. An lura cewa sama da mutane miliyan 1 a ƙasashen Afirka yankin hamada ne za su kamu da zazzabin cizon sauro bana sabili da suna zaune kusa da madatsun ruwa. Madatsun ruwa suna tara ruwan da baya gudu wanda kuma ke haddasa hayayyafar sauro. Binciken ya bayyana cewa madatsun ruwa suna da mahimmanci ga gwamnatoci da ke kokarin bunƙasa ƙasa. Sai dai kuma mutane da ke zaune kusa da su suna ɗanɗana kuɗa su, inda wannan ci gaban yake tusa su cikin wahala da kuma yiwuwar rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cututtuka. Jami'an ƙasar Saudiya sun ce akalla mutane 107 su ne suka rasu, waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin daga kayan gini ya rufta kan rufin masallacin Ka'aba da ke birnin Makka. Hotunan da aka rika yayatawa a hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguza inda injin ya rufto. Ana dai aikin ƙara faɗin harabar masallacin ne a lokacin da wannan haɗari ya auku.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi, za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfila Hashim Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.